Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 28 ga watan Mayu. A babin rahotanni za a ji cewa wasu da ake ganin masu da'awar gudun hijira ne sun yi bore a Agadez Jamhuriyar Niger, inda suka yi kone-kone kuma akalla rai guda ya salwanta. Al'amarin da ya sa wasu mutanen yankin ke cewa
tun zuwansu muna tsoron haka nan, baske waɗannan mutane muna tan mahani mutane ne wanda yake inda suka fito ma ba zaman alheri ba suke ba.
Za a kuma ji yadda tsawaita wa'adin karɓar sunayen ƴan takara da hukumar zaben Najeriya ta yi ke tasiri kan fagen siyasar ƙasar. Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafa da ansoshin tambayoyinku. Akwai labaran wasanni da Murtala Sanyina ke gabatarwa. To amma kafin nan, ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Rundunar sojan Rasha ta ce ta kwace layman da ke gabashin Ukraine, muhimmin gari da ke da layin dogo a yankin Donetsk. Ta yiwu kwace ran na nuna alamun sauyi a yakin Ukraine. A wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Rasha ta fitar, ta ce bayan hare-haren haɗin gwiwa na rundunonin sojan jamhuriyar jama'ar Donetsk da na Rasha, an kwace gaba ɗayan garin Krasnolayman daga hannun masu kishin Ukraine. A yau Asabar kuma, Rasha ta ce ta yi nasarar gwajin harba makami mai linzami samfuran hypersonic a yankin Artek. Ma'aikatar tsaron ta ce makamin na Zircon ya yi tafiyar nisan kilomita 1,000 kuma ya yi nasarar dira akan abin da aka auna a yankin na Artek. Kwace garin Layman ya share fagen da yanzu Rasha za ta fara kaddamar da kai hare-hare na gaba a yankin Donbas. Garin yana da tazarar kilomita 40 yamma da Severodonetsk, birni mafi girma a gundumar Donbas, wanda har yanzu yake hannun dakarun Ukraine. Severodonetsk, birnin da Rasha ta maida hankali akai a yakin, yanzu yana fuskantar lugudan wuta. Gwamnan yankin Luhansk, inda tare da Donetsk ke karkashin Donbas, a jiya Juma'a ya faɗi cewa sojojin Rasha sun shiga Severodonetsk. Mai ba shugaban Ukraine shawara kuma mai shiga tsakani a shawarwarin samar da zaman lafiya da ake yi, Mikhail Podolyak, ya faɗa a yau Asabar cewa ba za su amince da duk wata yarjejeniya da Rasha ba, kuma sai da ƙarfin tuwo za a iya dakatar da mamayen Moscow. Rasha da Ukraine sun sha tsira wa juna yatsa bayan da aka kasa samun ci gaba a tattaunawar samar da zaman lafiya da ake yi, inda a baya-bayan nan aka yi tattaunawa ido da ido a ranar 29 ga watan Maris. A farkon watan nan, Fadar Kremlin ta faɗi cewa Ukraine ba ta nuna alamun son a ci gaba da tattaunawar sulhun, yayin da jami'ai a Kyiv suka dora alhakin kikigan da aka samu akan Rasha. A ranar Litinin ɗin da ta gabata, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce shugaba Vladimir Putin shine kadai jami'in Rasha da yake son ganawa da shi don tattauna yadda za a kawo ƙarshen yakin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a ne Amurka ta sanya wa wasu bankunan Rasha guda biyu takunkumi da wani kamfanin Koriya ta Arewa da kuma wani mutum da ta zarga da tallafawa shirin Koriya ta Arewa na kera makaman nukiliya. Lamarin da ya kara haddasa matsin lamba ga Pyongyang saboda sake harba makamai masu linzami da ta yi. Matakin na baya-baya da Amurka ta dauka na zuwa ne kwana guda bayan da China da Rasha suka ki amincewa da kudirin da Amurka ta jagoranta na neman majalisar ɗinkin duniya ta ƙara ƙaƙabawa Koriya ta Arewa takunkumi akan harba makamai masu linzami da Koriya ta yi, abinda ya kawo rabuwar kawuna a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya a karan farko tun bayan da kwamitin ya fara ɗaukar matakan ladabtar da Pyongyang a shekarar 2006. Matakin kin amincewa da kudirin ya zo ne duk da gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango na ICBM da Amurka ta ce Koriya ta Arewa ta yi karo na 6 a wannan shekarar, kuma alamu sun nuna cewa Pyongyang ta yi shirin gwajin makaman nukiliya a karan farko tun shekarar 2017. Gwamnatin Jamhuriyar Demokratiyyar Kongo ta gayyaci jakadan Rwanda ta kuma dakatar da zirga-zirgar jiragen saman kamfanin Ruwan Air zuwa Congo a matsayin mai da martani akan abin da tace Rwanda na goyen bayan ƴan tawayen M23 dake kai farmaki a gabashin Congo. Kasar Rwanda ta musanta goyen bayan ƴan tawayen waɗanda suka danna kusan tazarar kilomita 20 zuwa babban birnin Goma na gabashin Congo a wannan makon, suka kuma kwace wani sansanin soja mafi girma na wani dan lokaci. Masu bincike daga Congo da Majalisar Dinkin Duniya su ma sun zargi Rwanda da goyen bayan kungiyar ta M23 a lokacin rikicin shekarar 2012 da 2013 wanda ƴan tawayen suka kama birnin Goma na dan lokaci, sai dai Rwanda ta musanta zarge-zargen. Kakakin gwamnatin Congo Patrick Muyaya shine ya sanar da dakatar da zarga-zargar jiragen saman na kamfanin Rwanda da kuma gayyatar jakadan Rwanda a daren jiya Juma'a bayan wani taron majalisar tsaron kasar da aka yi.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda yan gudun hijira suka yi bore da kone-kone aka kuma samu salwantar rai al'amarin da ya tayar da hankalin mutanen yankin. Hamid Mahmud gare ka.
A wani mataki na nuna rashin jin daɗin su saboda irin halin da suke ciki, ɗan gudun hijirar suka tayar da tarzoma inda mutum ɗaya daga cikin ɗan gudun hijirar ya rasa ransa tare da jikkata da yawa daga cikin su, yayin da suka tara kone-kone wasu wurare daga cikin sansanin da kuma baburan jami'an tsaron da ke kulawa da su a wannan wurin. Ga wani daga cikin ɗan gudun hijirar da ya tsira da ransa. Wata tarzoma ce ta farke tsakanin ɗan gudun hijirar da ba sa ga maciji da juna, kuma daman ɗan gudun hijirar suna korafe-korafen kan yadda ake kulawa da su a cikin sansanin. Daga nan ne wannan tarzoma ta tashi, kuma kowanne na ikirarin shi ke da gaskiya. A nan ne jami'an tsaro suka shiga lamarin don sanin abin da ke faruwa. Wasu daga cikin ɗan gudun hijirar suka farma jami'an tsaron, ta nan ne suka shiga kone-kone da kuma kone babura da ma wasu gine-gine da kyar na samu nima na tsira daga wannan tarzomar. Tarzomar dai ta tayar da hankula mazauna garin Agadez, inda kungiyoyin farafulla a Agadez ke ganin daman ɗan gudun hijira na da wata manufa. Salif Manzo, mamba na kungiyar farafulla a Agadez.
Abin ya ba mu tsoro kwarai, wanda aka ce yana gudun hijira halaka ba shi takardar gudun hijira, ba mu tsammanin ba za su zo su taka doka a cikin ƙasa. Sun zo kuma sun kawo wata tarbiya wadda ba ita bace muke son mu gani a gare su.
Amumun Agali dan majalisar jiha ya yi kira ga mahukunta na dauki mataki.
Ba mu ji daɗin shi ba tun farkon ma da aka wasu garin Agadez. Muna cewa bai kamata ba, Agadez dai ya sana gari ne wanda yake lalle na tarbon bako, amma fa bako shi ma ya san da cewa ana kula mishi. Tun zuwan su muna soron haka nan, paske wadannan mutane muna tammahani mutane ne wanda yake inda suka fito ma ba zaman alheri ba suke ba, kuma muna soro in bai a dauki matakai ba suna iya sa haddasa wani abu daban banda wanda suka yi nan yanzu.
Kawo yanzu dai ofishin da ke kula da ɗan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ya harishin jihar Agadez bai ce uffan dangane da wannan tarzomar ba, sai dai ba shine irin sa na farko da ɗan gudun hijirar ke kona wuraren su ba. Ko a shekara ta 2020 sai da ɗan gudun hijirar suka kona yakunan kwana kimanin 290. Hamid Mahmud, murya America daga Agadez, jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid, bari mu ketara Najeriya, inda tsawaita wa'adin karɓar sunayen 'yan takara da hukumar zaɓe ta yi ke tasiri kan tsare-tsaren wasu jam'iyyu. Sale Shehu Ashaka gare ka.
Kwamishinan labaru da ilmantarwa na hukumar Festus Okwe ya ce matakin ya biyo bayan taro ne da majalisar haɗin kan jam'iyyu ta buƙaci a ƙara lokaci don uku ga wata ya sa jam'iyyu sun takura. PDP dai ta riga ta fada gudanar da zaben fidda gwanin don kusan duk wakilan da za su yi zabe da 'yan takara sun iso Abuja. Mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa Ambassador Umar Ilyasu Damagum ya ce ba sa fargabar komai don kwarewar su a lamuran siyasa.
Ke saboda duka alƙaluma sun nuna, kuma mun ƙara himma. Kurakure da muka yi a baya mun riga mun yi la'akari da shi kuma muna kan gyaran sa har yau kuma muna kokari mu cimma wannan buri ba don komai ba saboda mu kwato al'umma daga cikin aguba da suke ciki
da alamu APC ta yi amfani da damar karin lokaci da hukumar zabe ta yi inda za ta dage babban taronta zuwa 6-7 ga watan gobe Jigon APC Sanata Abu Ibrahim ya ce yadda APC kan dage lokacin zaben fidda gwani dabarar lashe zabe ne ko samun galaba kan sauran jam'iyyu
siyasa ce kullum kana neman advantage ka dade me za ka wanda zai saka wancan kai wancan jam'iyya to wannan kallon kowa ake saboda da farko dai mu muka da PDP ba ta shekara wajen shano tana mulki muka zo muka da to so sai ta kada mu duk abin da nake kallo kan wannan da ina fara zai to arewa ko kudu ita APC ina ganin kudin APP da take taito daga arewa to will be disadvantage ni kuma ina ganin ba haka bane ba da a gaban mu nan da girman mu aka kawo abiyole ka da bishe tsofa akan
musamman a yankin arewa mai yawan ƙuri'u jam'iyyu biyu na APC da PDP ke daukar hankali inda yanzu aka samu ƙari da jam'iyyar NNPP Sale Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Nigeria
a gaida Sale yanzu kuma ga an soshin tambayoyin ku Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku Dan Allah VOA Hausa ku tambaya min masana kowace kasa ta fi sanyi a duniya mai tambaya Garba na Hali Kamba unguwar Dogon Rini Kamba jihar Kebbin Najeriya sai kuma maimaicin tambayar nan game da Comrade mai cewa Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka Dan Allah ku yi min ƙarin haske kan kalmar comrade shin wane ne comrade me kalmar comrade ke nufi shin waɗanne alamomi comrade ke da su ta yaya aka samu wannan sunan kuma a wace shekara wai da gaske ne comrade bai da aikin yi masu tambayar haɗin gwiwa Kakamai Yidi da Alhaji Bukar Gusuma da Masak jihar Borno Najeriya to bari mu fara da tambaya kan ƙasar da ta fi sanyi a duniya Idan mai tambayar Malam Nahali Kamba na tare da mu ga ansarka da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samo daga Dr. Madube Tumba Kwabi dake koyar da darasin kimiyyar yanayi da muhalli ko geografiya a kolejin horis da malamai ta gwamnatin tarayya FCE a takeice dake Yola jihar Adamawar Najeriya wanda yace
to a wannan tambayan da aka yi cewa wace kasa ne tafi sanyi duniya to akwai kasashe masu sanyi a duniya amma yawancin su dai ta waje kasa Asia na to amma dai bare in amsa in fara da wanda tafi sanyi kafin wa'ansu kasashe da suke biya da shi saboda matambaye da sauran al'umma su sani kasashe nawa ne muke da su masu sanyi da kuma wace ce tafi sanyi to a duk kasashe guda 20 wanda su suke da sanyi duniya wanda take gaba da su duka ta waje sanyi shine kasa Antarctica wanda kasa ce sanyinta tana kasa da degree na Celsius waje kasa da sassa in da biyu da ego uku to kuma ta waje degree na Fahrenheit tana kasa da 133 da ego 6 shine mafi sanyi a duka duniya bangaren da yafi sanyi a wannan kasa da tasashi a gabaci ko ɗan su kasashe kuma wato gabaci gu ne wanda ana ce da shi Eastern Antarctica Plateau wato gabashi Antarctica ta waje wato tudu ne a gun wannan ne sanyin take da matuka ga bisa duk duniya to mabiye kuma da wannan kasan ta waje sanyi ita ce kasar Russia ita ma tana da sanyi amma tana kasa da wannan kasa to a kasa Russia kuma akwai kasa akwai gunda ake kira Vostok Station ita ce da sanyi a wancan kasar Russia wanda degree na Celsius nanta tana kasa da 89.2 to akwai wa'ansu kasashe kamar Canada wanda number 3 ne a sanyi akwai kuma United States of America ita ce number 4 a sanyi akwai kasa Mongolia ita ce number 5 a sanyi akwai kasa Kazakhstan ita ce number 6 a sanyi, akwai kasa Norway ita ce number 7 a sanyi, akwai kasa Kazakhstan ita ce number 8, akwai kasa Finland ita ce number 9, number 10 a cikin kasashen kuma shine Estonia, to 11 ita ce kasar Sweden, ta 12 kuma ita ce kasar Belarus, na 13 ita ce kasar Denmark, to 14 ita ce kasa Latvia, to 15 ita ce kasa Austria, 16 ita ce kasa Switzerland, 17 ita ce kasa Iceland, 18 ita ce kasa Lithuania, 19 ita ce kasa Poland, ta karshe kasa ta 20 na sanyi ita ce Slovakia. Wayannan kasashe ne wanda aka sani da sanyi a duniya duka, wanda kuma ba ma za a ce duka wurare cikin kasa ne da tsananin sanyi ba, saboda inda jama'a suke yawa watar na ana samu zafi, so haka wayansu gefen su ne wanda suka ba su wannan cigaba ta kasancewa kasashe masu sanyi a duniya.
Sai kuma maimaitin ansar tambayar su kakamai yidi da Alhaji Bukkar Gusuma da Masak game da Comrade, idan ana tare da mu ga maimaitin ansoshin da wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samu daga wurin Dr. Babu Kwai Gire, wanda yace
Assalamu alaikum. Wato lado ita kalmar comrade dadaddiyar kalma ce wacce ta samo asali, muna iya cewa daga harsuna kaman Faransanci da Spaniyanci. To ita kalmar comrade abinda take nufi shine amini, wato abokin hulɗa kenan. To amma kalmar comrade din ta fi bunƙasa ne a lokacin da aka yakin juyin juya hali na alif daya da 1789 a Faransa, lokacin da in ba kamanta ba na wato yaki ne na wato kusan ayyacewa juyin juya hali ne wadanda yake na kwatar yanci, saboda yanda ake musguna ma ma'aikata da makamantansu, aka zo aka hada karfi da karfe waje guda aka yaki wannan aka yi juyin juya hali. To sannan kuma daga baya kalmar ta sake wato kwararowa inda ake nuna akida cewa to misali ta komunisanci ko kuma ta wannan yan gurguzu, in ka duba a tsarin tsohuwar tarayyar Soviet yawwa, to zaka tara cewa akwai wannan akida ta yan gurguzu din nan ko komunisanci. To kalmar sai ya zamana tana nufin abokin gwagwarmaya ko kuma wanda ya zanto kuna da akida iri guda ko kuma ra'ayi na kwatowa al'umma waɗanda ake musgunawa hakkinsu. To ai in ka lura da ra'ayin gurguzu shine wanda ya nuna cewa fa ya kamata kowa a bashi darajar sa, a bashi muhimmancin sa, dukiyar ƙasa kuma ta kowa da kowa ce da makamantansu. To anan sai ya zamana duk mutumin da ke da irin wannan ra'ayin, wanda kuma yana yaki da zalunci, to ana kiransa comrade. To ya sake yin tambaya shin ya ake saka masu comrade din, sakayya ita ce ai in aka yi nasara a wannan gwagwarmayar su an saka musu kenan. Misali an zo ana cin zarafin talakawa, ana musguna musu, rashin adalci yayi yawa da makamantansu, shi comrade kuma ya zo ya jagoranci mutane, sannan kuma aka yi nasara a wannan. To ai kaga shi burinsa ya cika kenan, don shi dama comrade burinsa shine ya ga cewa dai komai na tafiya daidai, ba zalunci ba kuma musguna ma wanda ba shi da karfi. To sai dai a ƴan shekarun nan abinda aka sani na shi comrade, an samu wasu komrorin za a ce, waɗanda alal haƙiƙa farkon tafiyar su kowa ya zaci cewa yaƙi suke yi da zalunci, kuma sun fito ne saboda su taimaki shi talaka. To amma kuma da ya zamana an musu sakayya ta fiskar, aka zaɓe su a siyasance, suka jagoranci mutane, sai muka ga canji na siga. Yayi magana cewa shin daga gaske ne wai su comrade ba su da aiki ne to ai da zarar ka ce comrade tunda a matsayin sa na jagora na gogormaya ne ai kaga ba a cewa bai da aiki ne to amma kuma galibi zaka tarar su comrade din saboda su ma suna cikin waɗanda aka musgunawa ne su suka san inda ke diwa su suka san inda ke zafi batalaka to kaga su ma kenan suna cikin tafiyar to sai zamana sun jagoranta to daga baya ita wannan kalmar ta sake komawa ta dauki wani salo kuma ai saboda galibi shi wanda bai da ilimi ya zai jagorance ka kwaci inci shi ya san ta inda ake musguna maka shi ya san haƙƙi shi ya san doka to kaga nan ba abun mamaki bane ya zamana su waɗanda suka yi karatu daga cikin mu ne waɗanda muke ganin cewa suna da aƙida na taimaka mana ya zamana su ne suke jagoranta wannan harkar har suke ake alamanta su da suna comrade to kaga nan ya nuna cewa kenan lalle ne a samu su ƴan boko ne saboda su suka san abubuwan da ke faruwa na zalunci na gwamnati da makamantansu to don haka ita kalma takan iya fadada ko kuma ya zamana an samu ma'anarta ta ragu to wannan yana da daga cikin yadda kalmar ta fadada ne take nuna cewa galibi in an ce mutum comrade ana nufin dan boko saboda kuma ka san shi comrade kamar da na fada dama ba wani ne mai abun hannu ba to kuma tunda ba shi da abun hannu ai kaga ba yadda za ya yi kyauta dama shi ma ba ya da shi amma kuma yana jagorantar mutane ne wajen kwato musu hakkin su to magana cewa shi comrade yana gefe gefe baya son shiga jama'a sannan kuma za a same shi watakila da wasu ra'ayoyi wadanda kila da ita al'umma bata fahimce shi ba yana nan kaman bahago bahago haka to watakila wannan din saboda kamar da na fada harkar comrade din ne ta fara canzawa ta fara komawa wani abu sai mutun ya zamana to maimakon yake nuna mutane aqidar sa sai zamana yana kyamatar abubuwan da mutane suke yi ne to kuma kaga tunda ba wani abun hannu ne da shi ba maimakon a ce yazo mutane suna nuna ko guje ma irin akidar da yake yi to sai gefe gefe da saboda lado zamani ne namu wanda yake wallahi al'amarin fa sai dai mu ce kai la haula wala quwwata illa billah saboda wallahi ba abun mamaki bane ka tarar mutum a kira shi a zagi sannan a bashi 1000 ya karba saboda mutane gaba daya ko saboda lalaci ko kuma saboda rashin tarbiya ko kuma wani abu makamancin haka mutane gaba daya an lalace musamman ma matasan mu ka ga mu suna ta wasu kalamai na zagin iyaye su suna ga wannan sune wayewa to babu mamaki bane idan comrade ya lura da ire-iren waɗannan abubuwan ya ga cewa gare shi yayi gefe sannan kuma ita al'umma dama a kullum tana da zabin maida abu wanda yake mai kyau ma ta maida shi mummuna a dauki mummuna a maida shi kyakkyawa in ka duba yanzu ko da aiki ne mutun yake yi da kai shi inda yake almunda hana aiki yana satar dukiyar jama'a ba cewa aiki ya samu alheri ba sannan kuma wanda watakila aka kai shi ire-iren waɗannan wuraren ya yi kokari ya tsare gaskiya sai a ce matsiyaci bai da albarka ko a tandun mai kasa shi haka zai fito fari fat wannan ya danganta ga wasu al'umma ne waɗanda su kuma fasarar comrade din haka take nufi a wajensu Allah ya sa mun fahimta
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Madube Tumba Kwabi na FCE Yola da Dr. Babi Kwaigire na Jami'ar Modubo Adama da ita ma ke Yola Adamawa Najeriya da wakilin mu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba da wanda ya haɗa mana sautin Hailu Haile da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu to yanzu kuma lokaci yayi da Murtala Sanyin na zai shigo da shiri na gaba
wasanni a takaice
yanzu haka ana nan ana fafata wasan karshe ta gasar kwallon kafar cin kofin zakarun turai tsakanin kungiyar Real Madrid ta kasar Spain da kuma Liverpool ta Ingila wasan wanda ake bugawa a babban filin wasa na Paris dake kasar Faransa maimaitawa ne na karfiyar da kungiyoyin biyu suka yi a wasan karshe ta gasar ta shekara ta 2018 wacce Real din ta yi galaba da ci 3-1 ta kuma lashe kofin gasar Real Madrid da ke cikin jerin kungiyoyin da suka fi tarihin yawan lashe gasar tana neman daga kofin karo na 14 ne yayin da Liverpool kuma ke neman lashe gasar karo na 7 a tarihi sabon mai horar da yan wasan kungiyar Super Eagles na Nigeria Joseph Osero ya soma aiki a wannan makon tare da nuna farin ciki akan dagewa da kishin kasa da ƴan wasan kasar da suka nuna masa. Posero wanda ya sami aikin na coaching Super Eagles ta hanyar takwaransa na kasar Portugal Jose Mourinho ya yi alƙawarin yin aiki tukuru domin baiwa mara da kunya. ƴan wasan na Nigeria na Super Eagles da yana fuskantar fushin ƴan kasar bisa kasa tabuka abin a zo a gani a wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekarar nan ta 2022 lamarin da ya sa ma ta kasa samun gurbin fafa ta gasar ta bana. Wani ne ya kai ga sallamar mai horar da ƴan wasan kasar kuma ɗan kasar Augustin Egabon tare da mai gurbin sa da sabon kocin ɗan kasar Portugal. Ana sa ran sabon kocin ya soma atisayi da ƴan wasan a gobe Lahadi a nan Nigeria. Gabanin fafata wasannin sada zumunci da kasashen Mexico da Ecuador da kasar ta Nigeria za ta buga. A Ingila kuma ɗan kasar Russia Roman Abramovich ya yi bankwana a hukumance da kungiyar Chelsea da ya mallaka tsawon fiye da shekaru 10. Karshen zamanin Abramovich ya zo ne a jiya Juma'a sa'ad da sababbin mallakan kungiyar a karkashin jagorancin hamshaƙin attajirin kasar Amurka Todd Boehly suka karbi ragamar kungiyar a hukumance. Hakan ko ya biyo ne bayan takunkumin da kasar Burtaniya ta kakabawa Abramovich biyo bayan mamayar da kasarsa ta Rasha ta kaiwa Ukraine a yayin da ake zargin alaka tsakaninsa da shugaban Rasha Vladimir Putin. An bada tabbacin cewa farashin sayar da kungiyar ta Chelsea ya kai zunzurutun kudi har kusan fan miliyan 2000 da miliyan 500. To sai dai a sakonsa na bankwana mai sosa zuciya Abramovich ya ce ba zai taba mantawa da shugabancin kungiyar ba, wanda a jumlace ya bayyana a zaman babban nasara kuma muhimmin al'amari da ya faru a rayuwarsa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Haka yake da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a ta kace.
Rundunar sojan Rasha ta ce ta kwace Lyman da ke gabashin Ukraine, muhimmin gari da ke da layin dogo a yankin Donetsk. Ta yi kwace garin na nuna alamun sauyi a yakin Ukraine. A wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Rasha ta fitar, ta ce bayan hare-haren haɗin gwiwa na rundunonin sojan jamhuriyar jama'ar Donetsk da na Rasha, an kwace gaba ɗayan garin Krasny Lyman daga hannun masu kishin Ukraine. Mai ba shugaban Ukraine shawara kuma mai shiga tsakani a shawarwarin samar da zaman lafiya da ake yi, Mykhailo Podolyak, ya faɗa a yau Asabar cewa ba za su amince da duk wata yarjejeniya da Rasha ba, kuma sai da karfin tuwo za a iya dakatar da mamayar Moscow. Russia da Ukraine sun sha tsirawa juna yatsa bayan da aka kasa samun ci gaba a tattaunawar samar da zaman lafiya da suke yi, inda aka yi tattaunawar baya-baya ta ido da ido ranar 29 ga watan Maris. A farkon wannan watan, Fadar Kremlin ta faɗi cewa Ukraine ba ta nuna alamun son a ci gaba da tattaunawar ta sulhu, yayin da jami'ai a Kyiv suka dora alhakin ƙiƙi ga kan da aka samu akan Russia. A jiya Juma'a ne Amurka ta sanya wa wasu bankunan Rasha guda biyu takunkumi da wani kamfanin Koriya ta Arewa da kuma wani mutum da ta zarga da tallafawa shirin Koriya ta Arewa na kera makaman nukiliya. Lamarin da ya kara haddasa matsan lamba ga Pyongyang saboda sake harba makamai masu linzami da ta yi.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Hailu Haile wanda shi kuma ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmashi Garba ke muku fata alheri. Wassalam. We'll be right back.